الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين شدا جوات رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دليه دو داربعين دا باكوي وانده دا شدا أشرين دا أكو ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam a cikin iko Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin sarkin alhazzan kabi alhaji awwalu dan jumma domin ci gaba da gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka fara shi a wannan wata na ramadan muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna muwafaqa da fahimtar abin da yake shine daidai da kuma fadarsa kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu da muke gabatarwa na alkhairi usakurai kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana to muna nan cikin sura ta farko ga tartibin alqur'ani ita ce suratul fatiha wanda jiya mun yi karatu akan aya ta 4 ko ta 3 ko ta hudu kuma Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da tsayawa ba tare da mun kammala wasu bayanai dangane da ita ba wato ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so insha Allah ta'ala yau ma akan ta zamu tashi zamu dan ƙara bayani kadan sun sai mu shiga ayoyin da za su biyo baya gare ta saboda haka aran ma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Allah subhanahu wa ta'ala yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bayanai sun gabata game da ma'anar wannan aya da kuma abubuwan da ta kunsa cewa tana da alaka da abin da ya gabata na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamar yadda muka faɗa cewa wasu daga cikin malamai daga cikin su akwai Ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far yana da tafsiri mai suna Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an, cewa akan kaddara umurni ga badan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, wato qulu alhamdulillahi rabbil alamin, ku fada cewa lallai dukkanin jinsin godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. To haka ita ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shi ma akan kaddara wannan lafazi na umurni, ma'ana qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kuma babu shakka bayi sun amsa umarnin Allah subhanahu wata'ala. Abin da ya rage shine aiki da abin da aya din ta kunsa. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yana da tafsiri mai suna tafsirul Qur'ani al-Azim, karkashin wannan aya yake cewa fadin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu, wannan at-tabarru'u ne min ash-shirki. Wannan jumla ta kunshi barranta, ta kunshi baran daga shirka. Duk wanda yace iyyaka na'budu to yayi ban kwana da duk wani abu wanda ya shafi shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'inu, wannan kuma yace ya kunshi at-tawakkulu ala Allah, dogaro ga Allah madaukakin sarki. Wato ibadan nan ba mu da wani ƙarfi, ba mu da wata dabara in ba tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba. To kamar yadda bayani ya gabata cewa duk wata ibada da Allah madaukakin sarki zai shar'anta ma bayi, kuma bayi su zo da wannan ibada din, to wannan sabab dinsa shine taimakon Allah madaukakin sarki. Da Allah ya ga dama sai ya zamo ibadar ko kana so kai ba za ka iya ba. Kamar yadda muka ba da misalai, gashi yanzu muna dauke da azumi, to in ka je ka bincika za ka ga akwai wasu sun kai shekarunsu su fara azumin amma kuma ba sa yi, saboda wani lalura, saboda wani abu da Allah ya kaddare su da shi. So kaga Allah bai yadda su yi azumin ba, bai yadda su yi ibadan ba. To shi yasa yace wa iyyaka nasta'in, wannan ta kunshe wato shi ma kubuta daga wata dubara ko wani karfi na bawa. Duk abin da za ka yi da sunan ibada da sunan bauta ga Allah madaukakin sarki, to ka sa a ranka cewa wannan dabaran Allah ne, ganin damar Allah ne, taimakon Allah ne, shi yasa ka yi wannan ibada ne, shi yasa ka yi wannan ibada ne. Sannan ya ce kuma wa iyyaka nasta'inu, shi Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan jumla ta kunshi at-tafwidu ila Allah, wato fawwala ma Allah al-amra, waɗanda suka shafi ibada da abubuwan da suka shafi rayuwar duniya duka an mayar da shi ga Allah madaukakin sarki. Shi yasa din ka faɗa cewa gare shi kaɗai kake neman taimako, kaga wannan ka nuna baka dogara ga ƙarfinka ba, baka dogara ga dubaranka ba ko wayonka, sai ka fawwala ma Allah al'amari subhanahu wa ta'ala. To shi yasa yake faɗa a tafsirinsa, ya ce wasu daga cikin salaf akwai wanda ya ce wato wannan aya sirri ce ta Alƙur'ani, sirrul Ƙur'ani ita wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saboda kamar yadda bayanai suka gabata za ka ga Alƙur'ani in ka kasa ayoyinsa wato ka raba su ko da gida uku, to za ka ga ayoyi da suke magana akan tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya za su dauka su mafi tsoka, wanda tun a Makka qabla al-hijra aka yi ta saukar da ayoyi da surori don tabbatar da wannan nau'uka guda biyu na tauhidi. Haɗi kuma da in ka haɗa da ayoyin da suka gabace ta, to amma za ka ga yadda Qur'ani yake tafsili bayani daki-daki dangane da cancantar bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cancantar sa na samar da komai. To wannan bayani yana da tsawo ƙwarai da gaske a cikin Al-Qur'ani. Sannan kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya dawo Madina, kuma an ci gaba da jaddada tauhidi, an ci gaba da sauke wasu surori da wasu ayoyi domin ƙarfafar waɗanda suka gabata a Makka, wanda ka nuna maka mahimmancin sani da aiki da yadda da imani wato game da tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya. Shi yasa Allah maɗaukin sarki ya abun nan. So ƙarƙashin wannan bayani na shi Al-Hafiz Ibn Kathir, za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai inda ma ya haɗa bauta da kuma dogaro gare shi ɗin. Subhanahu wa ta'ala yana cewa a wata aya, fa'abudihu wa tawakkal alayhi, ka bauta ma Allah kuma ka dogara gare shi a cikin bauta. Bautan da Allah ya shar'anta maka, ya wajabta maka, to ka bauta ma Allah ka misalta wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ka dogara gare shi. Duk abin da ya dora maka wanda bai fi ƙarfinka ba, ka aikata ka bar ma Allah. Su kaga a nan wannan aya tana ƙarfafa bayani da shi Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya yi ƙarƙashin ita wannan aya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saboda haka wajibi ne ga musulmi ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada, wajibi ne kuma ga musulmi ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki a cikin ibadan nan, ballantana kuma al'amuranmu na yau da kullum. Idan irin su sallah, azumi, zakka, aikin haji da sauransu an wajabta ma musulmi lokacin da zai yi su ya dogara ga Allah, gagamin babu aula al'amuran da suka shafi rayuwar duniya, musamman neman kuɗi da neman abinci da sauransu, kaga wancan ibada ne. Aka yi maka bayanin ga yadda za ka yi, kuma a haka aka nemi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga min babu aula ga abin da kila za a sa shi layin mu'amala ko kuma tabbatar da wata maslaha ta rayuwar duniya. So saboda haka wannan shi zai baka dama ka zamo cikakken musulmi, sannan kuma ka samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda mun ji a ta'arifin da ya gabata na ita ibada ɗin, dole sai ya zan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi. To tsayuwa da wannan ibada ɗin zai jayo ma bawa yardan Allah da kuma soyayyarsa subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan aya ce mai girman gaske. Shi yasa al'allamatu Ibn al-Qayyim a littafinsa Madarijus Salikin ya yi dogon bayani akan wannan aya ne. Ya yi bayani mai tsayi sosai, shafuka masu tarin yawa akan ma'anarta da kuma abin da ta ƙunsa, saboda tana da girman gaske. Sannan kuma gashi duk sanda za ka yi sallah sai ka karanta ita wannan aya ne. Mafi ƙaranci in ka yi salloli guda biyar a yini na farilla banda na filfilu, za ka karanta wannan aya har sau 17. Su kaga wannan akwai matuƙar mahimmanci a ce musulmi yana da cikakken ilimi game da ita wannan aya ɗin. Saboda haka wasu bayanai, to wala Allah a tafsirin da zai biyo baya na wasu ayoyi, bayanan za su shigo. Saboda haka za mu iya aje su a can, ko da ba mu gabatar da su a nan ba. Saboda haka aranmu sai ka sake karanta mana aya ta gaba.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تو الله سبحانه وتعالى آية تغبى يتشي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. wannan shine karshen ita wannan sura mai albarka. To wannan aya ihdina as-sirat al-mustaqim hawa yau shi al-hafiz ibn kasir yayi bayani akan ta da kuma alakanta da ayoyin da suka gabata. Haka nan اللامة السودان الشيخ عبد الله غندو رحمه الله يكي بداتي و اهدنا الصراط المستقيم بياني نينتي مكون دا اكا نماء بايا دا اكا تي و اياك نستعين تو وننتي مكون شيني اكا يبياني سعنا نا اهدنا الصراط المستقيم واتو تي مكون دا كنماء تو شيني اكا يبياني انا يا الله ka datar da mu ka waffaka mu kai muna gamin katar game da riko da yarda da gamsuwa game da tafarki ko hanya wadda take madaidaiciya. To sai Allah madauki sarki yace siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai yi ni'ima kai yi baiwa akan su. To wannan aya babu shakka tana da alaka da ita waccan aya ne. Za mu ga ta fara da lafazi wanda yake a siga za ka ga a zahiri kamar umarni ne. To amma tunda lafazin wato ana fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala da shi, to ba za a kira shi da fi'ilul amri ba, sai dai a kira shi da fi'ilud du'ai. Fi'ilud du'ai wato fi'ili ne na addu'a, saboda bawa ba zai ba Allah umarni ba. To idan an samu lafazi wanda yake ya zo da siga if'al, wanda al-asal a ka'idar larabci shine yakan fa'idantar da umarni, wato wanda ya faɗi lafazin yana ba da umarni ne, yana ba da doka ga wanda yake gayawa magana. To in ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, ko da li'irabi za a yi, za ka ga malamai in sun zo li'irabi to sai su ce fi'ilud du'a'i. Me yasa? Ta'adduban ma Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ba zai yi a ce bawa ya ba Allah umarni ba. To kaga kenan ihdinas siratal mustaqim addu'a ce na taimakon da aka nema a baya, shine taimakon da ka nema bayan ka tabbatar da al'ubudiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka nemi ka tabbatar da cewa shi kadai kake neman taimakonsa a kai. To wannan taimakon shi ne ihdinas siratal mustaqim, shi ne an ka yi bayanin shi a nan kamar yadda shi Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala ya faɗa. Allah ka yi muna muwafaka, muna roƙo, muna fadanci, ka yi muna muwafaka, ka yi muna gamin katar game da kasancewa da samun sabati akan godabe wanda yake madaidaici. So kaga wannan shine taimakon. So amma wannan baya kore kuma tabbatar da neman taimako akan abinda ma bai shafi ibada ba. Tunda mun faɗa a karatun da ya gabata a jiya cewa duk abinda musulmi zai yi a rayuwarsa kakaf, to ana buƙatar ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne, saboda haka ba za ka ce ihdina wato fi'ilu amrin ba ne, saboda ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai ka ce fi'ilu du'a'i wato fi'ili ne na roƙo. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka yi muna muwafaka ga munkatar akan godabe wanda yake miƙaƙƙe madaidaici. To lafazin ihdina shi lafazin ihdina
wato yana da alaka da shari'a daga hadani ya hadi hidayatan wato ya shiryar yana shiryarwa shari'a su zamu ga a yakan zo da sigogi daban-daban a alqur'ani yakan zo da irin wannan siga da yazo da ita anan asalin sa laraba sukan yi amfani da shi kuma ya ta'adiya ga mafulai guda biyu abinda ake nufi da ta'adiya shine ya zama fi'ili yana da buƙatar mafuli guda biyu ba mafuli ɗaya ba domin zamu ga ihdina kun ga akwai na wanda ita ce al-maf'ulul awwal sai as-siratal mustaqim wanda ita ce al-maf'ulul thani to al-asal shi lafazin hada yakan zo da irin wannan siga din to wani zubin kuma yakan zo amma ɗayan mafaulai na biyu na ƙarshe wato sai a hada shi da harafin ila sai a gwamaya shi da ila ɗayan kuma ya ta'adiya mubasharatan na biyun kuma ya ta'adiya gare shi amma da wasu da harafin jarra kamar faɗin Allah ta'ala fahaduhum ila siratul jahim ku shiryar da su ɗan wuta kenan zuwa ga hanyar da ake bi a je jahannama a je jahim kaga sai ya amfani da ila fahaduhum hum shine al-maf'ulul awwal ila siratul jahim shine al-maf'ulul thani amma kuma yayi ta'adiya da ila kun ga sabanin wannan na suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim kun ga babu harafi ga na ila ga siratal mustaqim wato yayi aiki gare su kai tsaye a mubasharatan haka a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa a wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai annabi sallallahu alaihi wa sallam babu shakka kana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to kaga shi ma wannan aka ce wa innaka latahdi to akwai al-maf'ulul awwal wanda za a kaddara a nan ai latahdin nasa kana shiryar da mutane ila siratul mustaqim zuwa ga godabe wanda yake madaidaici so yakan zo da wannan siga sannan siga ta uku kuma yakan zo da siga madadin ayi amfani da ila sai ayi amfani da lamun sai ayi amfani da lamun kamar fadin Allah ta'ala a suratul isra a inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin Allah yace babu shakka inna hadha alqur'ana wannan alqur'ani mai girma mai daraja yahdi lillati kaga ba a ce ilallati ba to shi ma nan zaka kaddara al-maf'ulul awwal yahdi an-nasa lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take ita ce tafi zama daidai so qur'ani yana da wannan shiryarwa din saboda abin da ya kunsa na bayanin gaskiya da kuma bayanin bata a haka kuma zamu ga cewa shi hada yakan zo sai ya ta'adiya din da kansa ga mafulai din guda biyu ba tare da an yi amfani da wani harafin jarra ko ila ko kuma li kamar ayoyi da suka gabata kamar ita wannan aya da ke cikin suratul fatiha cewa ihdinas siratal mustaqim kaga kai tsaye yayi aiki ga mafulansa guda biyu da al-maf'ulul awwal shine damiri na masu magana ihdina nadin as-siratal mustaqim shine al-maf'ulul thani kaga shi bai ta'adiya da wani harafi ba min hurufil jarri to mine ne hikimar da tassa aka samu wannan nau'antuwar usulubi babu shakka akwai dalili duk abin da kaga an yi akwai dalili to irin wannan suna nan da yawa irin su hadainahun najdain a gani mun shiryar da shi godabe guda biyu mu yi masa bayanin abin da yake alkhairi ne da abin da yake wato sharri ne. To sai malamai suka ce wannan yana da alaka ne da ma'anar ita alhidaya din. Me ake nufi da alhidaya? Alhidaya tana da ma'anoni daban-daban. Malamai suka kasa ta kashi-kashi, suka ce akwai hidayatul irshadi wad dalalati, akwai shiryarwa ta bayani ta kira, sannan kuma akwai hidayatul ilhami wat tawfiqi, akwai shiryarwa kuma ta kinsa ma mutum abu ya gamsu ya yarda da cewa wannan abin daidai ne kuma zai. To wannan shiryoyin guda biyu za mu ga cewa kowace aya daga cikin ayoyin da muka ja to ta kunshi wani bangare daga ciki. Wata ayan ta kunshi shari'a ne, hidayatu al-irshad wad-dalalati. Wata ayan kuma ta kunshi hidayatul ilhami wat-tawfiqi. Wat-tawfiqi. To bambancin su shine ita hidayatul irshadi wad-dalala tana da alaka ne da ilimi. Wato shine a sanar da bawa abin da ya kamata. Saboda haka in Allah ya baka hidayatud dalala wal irshad, to an baka ilimin da zaka iya tantance abin da ya kamata da wanda bai kamata ba. Ita kuma hidayatul ilhami wat tawfiqi, ita kuma tana da alaka ne da aiki. Tana da alaka ne da aiki, wato ka gamsu yanzu abin da ya rage kawai kai aiki da abin da ka gamsu da shi. So shi Allah subhanahu wa ta'ala duka yana yi. Allah yana hidayatul irshadi, yana kuma hidayatul irshadi wa dalala, yana kuma hidayatul ilhami wa tawfiqi, amma shi kadai ke da wannan sifa. To duk waɗannan ma'anonin sun tattara a wannan aya da ke cikin suratul fatiha, ihdinas siratal mustaqim, da muke faɗa. Saboda haka ya kunshi hidayatul irshadi wad dalalati, ya kunshi hidayatul ilhami wat tawfiqi, duka addu'ar da muke yi to sun shiga ciki. Saboda haka ita ta ƙarshen hidayatul tawfiqi wal ilham babu wanda ka yinta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne kadai zai iya kinsa ma bawa, saboda abin yana da alaka da zuciya da kuma yarda da gamsuwa. Ina fatar an gane. Ko da ka yi wa mutum bayani sai ya nuna maka ai ya gamsu, to ba kai ne ka gamsar da shi ba, Allah ne ya gamsar da shi. Kawai kai bayanin ka wasila ne. Amma wanda ya gamsar da shi ya yarda cewa abin da ka gaya masa haka yake daidai ne, to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tanan ne ake samun wanda ya ji wa'azi ba musulmi ba sai kaga ya ce zai musulunta. To wannan hidayatul tawfiqi kenan. To ba wai mai wa'azin da ya musuluntar da shi ba, an gane, illa dai kawai shi sababu. Amma wanda ya gamsar da shi ya ji cewa musulunci yanzu shi ne addini, ba abin da yake a kai ba, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba wanda ke yin wannan in ba Allah ba, shi kadai ne. To shi yasa ayar da muka ja dazu fadin Allah ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ana magana ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce babu shakka kai kana shiryarwa ne zuwa ga godabe wanda yake miƙaƙe. A wata ayin kuma sai muka ji Allah ya kore wa annabi ita hidaya din, cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, lalle kai baka shiryar da wanda kake so, Allah shine yake shiryar da wanda yake so, subhanahu wa ta'ala. So kaga a zahiri kamar an samu cin karo. To shine hikimar yi maka bayanin karkasuwar ita hidaya din, cewa akwai hidayatul irshadi wad dalala, akwai hidayatul ilhami wat tawfiqi. Waccan aya da ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiryarwa, to hidayatul irshadi ce wadda lala saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin alqur'ani yana karanta sakon Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin abin da yake na gaskiya da abin da yake kuma na ƙarya ina fatar an gane shari'a ne shari'a ne domin ya samu larabawa ba sa iya tantance alkhairi da sharri dangane da abin da ya shafi ibada sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya karantar da su alqur'ani to sannan ne suka iya wasu su suka karbi musulunci to ita ce hidayar da aka tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama can kuma da aka ce innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake so to waccan hidaya ce ta farko hidaya ta biyu hidayatul ilhami wat tawfiqi wanda aka ce ta kaɗe ta ga Allah subhanahu wataala lalle baka iya tusa shiriya cikin zuciyar wanda kake so annabawa ma ba sa iya wannan don a nuna maka ma hidaya din ba ta da alaka da wani sai Allah shi yasa ƙarshe Allah bai shiru ba sai istidraki yace walakinallaha yahdi man yasha amma can kaga wacce aya ba a faɗi haka ba cewa akai kawai wa innaka latahdi ila siratul mustaqim shikenan sai akai shiru saboda ana magana ne akan hidayatul irshadi wad dalala nan kuma da ake magana akan hidayatul ilhami wat tawfiqi to tayi in akai shiru aka ce innaka latahdi man ahbabta akai shiru to ba lalle bane mutum ya fahimta amma istidrakin da Allah ya yi cewa walakinallaha yahdi man yasha to sai nuna maka cewa hidaya ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kadai ta da ita shi kadai ya kadai ta da ita to shi yasa cikin masu da'awar cewa su qur'ani zalla suka yi imani da shi naji waninsu da aka kawo masa wannan waɗannan ayoyi aka yi masa tambaya cewa to ya abun yake can an ce annabi yana shiryarwa nan kuma an ce baya shiryarwa kuma duka da annabi aiki to ya abun yake to dole sai ya dawo ga abin da yace bai yarda da shi ba sai ya dawo yana nashi bayani irin wannan bayanin da muke yi duk da shi nashi da kurakure saboda bai san arabiya ba kawai da yazo sai ya ce to ai akwai hidaya ta shari'a akwai hidaya ta tawfiqi to shi ma wannan aya ne kai da kace baka yarda da komai ba sai alqur'ani to me kawo zancin hidaya ta shari'a da kuma hidaya ta tawfiqi to shi ke nuna maka cewa a hankalci ma da'awar ba za ta yi ba saboda mi shi karan kansa yana ƙaryata kansa yana ƙaryata mi yana ƙaryata kansa saboda babu wata aya da za ta iya hada masa waɗannan ayoyi a Qur'ani babu ko dai ya ƙaryata su ko kuma ya dawo ga bayanin malamai ko ya ce bai yarda da ayoyin ba ko ya dauke ɗayan ya ƙaryata ɗayan ko ya ƙaryata su gaba ɗaya ko kuma ya dawo ga bayanin malamai shine na hada ayoyin cewa babu cin karo da junansu ko wace tana magana ne akan wani abu daban to kuma abin da ya faru da shi ke saboda dama da awaci ta jahilci da awaci ta kitabun ra'asi ba a gida ta akan wani haske na ilimi ba ballantana dalili to shi yasa ake tafiya ana tikka da walwala ake tafiya ana tikka da walwala so wanda shi ne so za mu ga cewa mafi yawa duk sanda zaka ga an jingina shari'a din ga wani Allah to zaka ga hidayatul irshadi ce wadda lala eh kamar can waccan aya fahaduhum ila siratul jahim ara ka jingina hidaya din ga mala'iku cewa su shiryar da ma'abuta wuta zuwa ga hanyar da ake bi a je jahim to wannan ana nufin su nuna musu hanya kaga ba hidaya ce ta tawfiqi ba ba hidaya ce ta al-ilham ba ina fatar an gane to shi yasa yayi ta'diya da ila haka shi ma alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kaga shi ma aka hada shi da li, an gane yawa, aka hada shi shi ma da lamun. Haka ita ma waccan ta annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, to duka zaka ga ana kawo kode ila koli. Amma mafi yawa idan hidayah din ta tawfiki ce ko ilhab, to sai kaga, ko kuma ana son aya din ta dauke su gaba daya, to sai kaga fi'ilin yayi ta'adiya, an masa abin da ake kira da at-tadmin, shine a kunsa ba fi'ili ma'anar wani fi'ili dan ya bayar da ma'anar wannan fi'ili. To shi yasa wasu suka fassara ihdinas siratal mustaqim ma'ana alhimna wa waffiqina wa a'tina, to wannan duka ana kiran sa da at-tadmin. Sai aka dauki ma'anar waffaqa da alhama da a'ta, sai aka ba fi'ilin hada, shi ake kira da at-tadmin. Saboda mi mubasharatan yayi ta'diya zuwa ga mafu'ule din guda biyu, yayi ta'diya zuwa gare su. Haka can da Allah ya ce wa hadainahu najdain, duk da kaga anan malamai suka ce hidayatul bayani ce ta ita al-irshad din, amma kuma anan shi ma fi'ilin yayi ta'diya zuwa ga mafu'ule guda biyu, wa hadainahu kaga al-maf'ulul awwal kenan, an-najdain kaga al-maf'ulus thani. Saboda mi hidayan ta Allah ce, duk da zai iya yiwa ta kunshi kuma ta at-tawfiq, ma'ana cikin halittu bayan Allah subhanahu wata'ala yayi musu wannan hidayah din, to akwai kuma wadanda yake yi wa muwafaqa da hidayatu tawfiq ne, sai ya gane da su, sai su gane, sai su karbi gaskiya. To shi yasa malamai suka ce ita ta farkon hidayah ce amma, dama akwai al-hidayatul amma akwai al-hidayatul khassa. Al-hidayatul amma ita ce ta farkon, hidayatul irshadi wad dalalati, wannan ta kunshi kowa da kowa, kowa Allah ya yi masa bayani, don ita samarar ta shine ka gane abin da yake gaskiya da ƙarya, kaza gaskiya ne kaza kuma ƙarya ne. To tunda Allah ya saukar da alqur'ani ya turo wanda zai karantar da alqur'ani, to kuma kaga wannan ya riga ya tabbata, ya riga ya tabbata. Saboda haka kafirai ma sun shiga, tunda su ma an yi musu bayani, shi yasa wa hadainahu najdain, kowa ya shiga, saboda shari'a ce ta bayani, kowa an yi masa bayanin ga daidai ga abin da ba daidai ba. To wannan alhidayatul amma kenan. Akwai alhidayatul khassa wadda ita kuma ta keɓanci wasu daga cikin bayi masu imani ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ita ce ta at-tawfiq din, ma'ana cikin bayanin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a al-Qur'ani, manzanninsa kuma suka zo suka isar da saƙo, to ba kowanne ne yake karɓa ba. Kaga wanda bai karɓa ba bai samu hidayatu at-tawfiq ba, wanda kuma aka yi masa bayani ya karɓa, to ya samu hidayah guda biyu, ya samu hidayatul irshadi wad dalala, sannan ya samu kuma hidayatul tawfiqi. Kaga shi ya samu al'amma, sannan ya samu al-khassa. Shi kuma wanda ya kangare ya ƙaryata ya ce bai yadda ba, ya ƙaryata manzanni, to kaga shi ya samu hidayah ta farko, al-hidayatul amma. Saboda haka akan wannan za a tsaidan masa hukunci a ranar gobe kiyama, saboda an masa iqamatul hujja, an masa bayani, shi ne bai karba ba. Shi yasa Allah ya ce wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda. Allah ya ce samudawa mun shiryar da su, wace irin shiriya? Hidayatul irshadi wad dalala, ta bayani, ma'ana mun musu bayani, mun musu bayani kaza shirka ne, kaza hukuncinsa kaza kaza, duka an musu bayani, amma fastahabbul ama alal huda. Sai suka soyayta wa zukatansu, suka kawata wa zukatansu. San abin da yake jahilci shine kishiyar shari'a. Kaga sun samu mi hidayatul irshadi wad dalala, amma ba su samu hidayatu al ilham wat tawfiqi ba. Duka ayan ta yi nuni zuwa ga haka. Kaga ni fahadainahu, kaga hidayatul dalala kenan. Fastahabbu al'ama 'ala al-huda, kaga sai suka aje shari'a, suka dauki kishiyar shari'a. To waccan da suka aje an gane ita ce wadda ta shafi hidayatul tawfiq din, bu same ta ba daga Allah subhanahu wa ta'ala. So zamu ga hatta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama, to zaka ga so tari wasu hadisan Allah yana tabbatar, annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da wannan shari'a din ga Allah, kamar alhadithul qudusi wanda yazo fi sahihi muslim ta hanyar abu zarri al-gifari radiyallahu anhu, da Allah ke cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu, ya ku bayina dukkaninku ba ku kan shari'a, dukkaninku ba ku kan daidai, illa man hadaitu, sai wanda na shiryar da shi. Kaga wannan wace irin shari'a ce? Hidayatul tawfiq. Illa man hadaitu, sai wanda na shiryar da shi. Illa man hadaitu, sai wanda na shiryar da shi. Kullukum dallun illa man hadaitu, fastahaduni ahadikum, ku nemi shiryata sai in shiryar da ku. To kaga wannan yana tabbatar da hidayatul tawfiq wal ilham. Haka khutbatul haja, muna jin ana cewa man yahdihillahu fala mudillala, wace irin hidaya ce? Hidayatul tawfiq. Duk wanda Allah ya bashi hidayatul tawfiqi fala mudillala, har abada ba wanda zai batar da shi, babu wanda zai batar da shi. To wanda zai samu irin wannan shari'a shi kadai ne ba zai iya samun bata ba, saboda Allah ya yi masa ga munkatar da alkhairi. Amma abin da ya shafi hidaya ta ainihin al-irshad, to wannan wasu na iya yadda, wasu kuma su karyata, saboda ita dama ta bayani ce. Shi yasa ita ta shafi ilimi, ilmantarwa, a ilmantar da kai cewa kaza shi daidai, kaza ba daidai bane, kaza shi daidai, kaza ba daidai bane. To shi yasa can waccan aya Allah madaukakin sarki sai ya korewa annabi sallallahu alaihi wasallama ita, cewa innaka la tahdi man ahbabta. Yawwa, saboda haka ita ma ayar ta kunshi mafu'ulai guda biyu, don duk inda kaga wannan fi'ilin to lallai akwai waɗannan mafu'ulai guda biyu. Man ismul mawsul, shine al mafu'ulul awwal. To ina as-sani? Ina as-sani? Ina al mafu'ulus sani? Innaka la tahdi man, mun ji na daya ahbabta, kaga fi'ili ne, walakinna Allah yahdi, kaga duk ba mu ji al mafu'ulus sani ba. To ina yake? Ina daliban nahwu? To a fito da shi in an boye. Wani ya ce mustatirun. To kila kai ne an mustatiri. Yawa, fito jama'a su ranka. To mustatiri ne kamar yadda ya faɗa. To amma ya za ka yi ka kaddara shi, nan ne aiki yake ko? Yawa, to za ka kaddara shi ga ainihin man ahbabtahu. Innaka la tahdi man ahbabtahu, idan dauki fassara ta malaman da suka ce, wato aya tana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya iya shiryar da wanda yake so. To anan sai a kaddara hudin, kuma shi irin wannan ma shi da yake yawan zuwa ma a larabci duk lokacin da aka samu ismul mausul sannan kuma ga dhamiri wanda yake mansubun kuma ya an masa nasaba ne da fi'ili ko abin da yake aiki irin aikin fi'ili kamar sifa to sai a shafe shi dhamiri din wanda yake komawa ga ismul mausul wannan yana da yawa a larabci shi yasa ibn malik al-tafin sa al-khulasa alfiyata nahaw kenan yake cewa wal hazfu indahum kathirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'li naw wasfin kaman narju yahab ibn malik yace wal hazfu shafi damiri indahum agul larabawa munjali abune wanda yake a fili yana nan in kana karanta zantuka na larabawa zaka ganshi da yawa sai ce fi a'idin kan damiri wanda yake komawa muttasili amma ha damirin nan ya zama muttasili in intasab in yazo a mahallin nasba kuma nasaban nan ya same ta bi fi'lin da fi'li ko sifa sai ya baka misali kaman narju yahab wanda muke fata yahab yana alkhairi yana kyauta ay man narju sai aka shafe dhamiri din kamar fadin Allah ta'ala azarni wa man khalaqatu wahida al'asal shine zarni wa man khalaqatuhu amma akwai hudin to akwai shi to shine ma'anar ibnu malik din wal hazfu indahum kathirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'li law wasfin kaman narju yah ibnu malik rahimahullahu ta'ala to shine akai a wannan aya din innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha man ahbabtahu sai zan hudi shine al-maf'ul as-sani wanda yana komawa ga ismul mausul shi man din ina batar an gane yawa in kuma mun dauki malaman da suka ce a'a shiryar wanda yake son ya shiryar shine za a kaddara a matsayin maf'uli na biyu to shine zaka kaddara innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallama baka shiryar da wanda kake son ka shiryar da shi walakinna allaha yahdi man yasha wannan shiriya ta Allah ce wa hada hula sharika lahu tunda ana magana dai akan hidayatul ilhabi wa tawfiqi shi yasa zamu ga abin da ya faru a ga Abu Talib amminsa ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi musulunta ba amma bai musulunta ba shi yasa wasu suka ce ta sauka ne ma a kansa annabi ya yi ta kwadaitar da shi da bayani ka musulunta ka musulunta ka faɗi wata kalima wadda zan tsaya maka akan ta a gaban Allah ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amma Allah bai bashi wannan shiriya ba din shi Abu Talib hidayatut tawfiqi din to shi yasa Allah ya saukar da wannan aya don ya tabbatar da cewa idan har annabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsayinsa duk da falalarsa duk da kimarsa ba zai iya kinsa shiriya a zuciyar wanda yake so ba har ya gamsu ya yi aiki da abin to kaga min babu aula wanda ba annabi ba ko bai kai matsayinsa ba shi yasa duk duniya ba wanda ke wannan amma an samu wasu mina sufiya su sun yi da'awar cewa suna kyauta ma suke raba ta sadaka ita hidayatul tawfiqi din in sun ga dama su sa maka imani a zuciya in sun ga dama kuma su zare imani in ka taba su sai su zare maka imani sai ka koma kafiri wanda ibnu arabi at-ta'i al-hatibi al-littafin sa al-futuhatul makkiyya yayi bayanin wannan lokacin da yazo bayani akan qutubi waye qutubi waye gausi a karatu tukan mu na matsayin qutubi mun karanta bayani su haka da dama daga cikin su suna wannan. Saboda haka aqida su duk wanda ya kai muqami irin wannan muqamin na al-Qutbaniyya ita wata kujera ce ta Allah sai Allah ya ara masa wali, wanda wannan kujerar da aka ara masa to duk abin da Allah ke yi shi ma yana yi, saboda an danka masa kun fa yakunu, can da Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun, to shi ma yanzu yana da wannan, shi ma yana da kun fa yakunu, in ya ga dama ya ce da abu ya kasance sai ya kasance, in ya so ya ce a yi ruwan sama a yi, in ya so ya ce a ɗauke ruwan sama a ɗauke, in ya so ya ce wane ya mutu ya mutu, in ya so ya ce wane ya rayu ya rayu, in ya so ya kwace imanin wanda yake so ko ya saka imani ga wanda yake so biye da iya yi, to su sufaye sun yi wannan da'awa. Saboda haka wannan kafirci ne, saboda matsayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji gashi an kore shi ga annabi, to shi yasa kaga zahirin abinda aikin suke nunawa fifita waliyansu akan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kaga abubuwa da yawa da Allah ya kore wa annabawa sai wali ya zo ya ce maka shi yana yi. To kuma in kace sun fifita waliyai sai su ce a ai kayi musu ƙarya, kayi musu ƙazafi. To wannan shi ne. Saboda haka wannan shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma babu wanda yake iya bayar da ita in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya yaudare ka yace zai baka ita yayi maka ƙarya. To wannan abin da ya shafi ihdina. To sai siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Yawwa, saboda haka wanda ayi abinda malaman larabci ko na Hausa suke kira da albadal, ko dai ya zamo badal ko ya zamo aqafu bayani, shi siratal ladhina din nan to ko ya zamo badal ga as-siratal mustaqim wanda ya gabata. Ma'ana kamar kai tambaya menene as-siratal mustaqim, ko watakila baka gane shi ba sai aka ce siratal ladhina an'amta alaihim. Saboda haka wancan na farko shine wannan, to shi ake kira da badal ko aqafu bayani. In mun dauke shi badal to ya zamo badalul kulli min al kulli, badal din kashi kashi. To wannan badalul kulli ne min al kulli, shine a faɗi abu kuma a saki maimaita shi da wata riga, amma shi din ake nufi ba wanin sa tamaman, ba sashin sa ba, ba abin da ya kunsa ba, ne shake kira da badalul kulli min al kulli. Ihdinas siratal mustaqim, micece siratal ladhina an'amta. To wannan shine. Saboda haka daga cikin malamai ma'abuta al-Qur'ani akwai ƙumbul. Kuna jin ƙumbul ai ko? Yawwa, to shi ya karanta da bisini. Ihdinas siratal mustaqim, madadin as-sirata, madadin sadu. To shi yakan karanta, yakan canza sadu din sai ta koma sinu. An gane? Yawwa, sai ya ce ihdinas si bisini. To kuma dama a larabci da as-siratu, da as-siratu duka abu ɗaya ne. Ana nufin gurabi, ana nufin hanya, duk da bayanin ba a nasari. Saboda haka duk abu ɗaya ake nufi. Yawwa, ko na sinun ko na sadu. To haka kuma daga cikinsu akwai khalaf da khalladu, su kuma sukan yi ishimami ga sadun ɗin, ma'ana sukan shaƙa wa sadun zayun, harafin zayun, al-ishimam kenan. an gane yawa za a ji kamar zayin za su fada karshe sai su fadi sadu yawa to su biyu yadda suke karantawa kenan saboda haka su ba sa karanta ta da sinun khalisa ishmami suke yi haka akwai abu amrin da ibnu kathir su kuma suna karanta da zayin khalisa madadin sadun ko sinun to sai su mai da shi zayu ihdinaz-zira ta agane abu amrin addani da ibnu kathir Allah ya gafarta musu to wannan duka na uka kirawo in sun tabbata kamar yadda abu hayyan a tafsirin sa al-barul muhit yayi wannan bayani duk da a can da ya ambata cewa kumbul yana ainihin karanta ihdinas sirata da sinun to ya kara cewa akwai ruwaisu shi ma haka yake karantawa to shi yasa ash-shatibi al-tabi sa ash-shatibiyya sai tattara maka su wayannan na farkon yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda siratin was-sirati liqumbula bi haythu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin washmin bi khalladi lawala saboda haka shi qumbul abin da yake fada kenan saboda haka duk inda yazo to abin da yake yi kenan sai ya canza sarin din sai ta koma sinu to haka shi ma khalaf da khalladu shi ma haka yake yi musamman shi khalladu shi yakan yi ishmami anan shine ya shaka wa ita sadun din zayin a gane yawa shine bai haifu a tawar sada zayin a shimmaha lada khalafin kaga agun yawa khalaf kuma ko ina a qur'ani to amma shi khalladu sai a wannan aya kawai a suratul fatiha anan yake ishmamin zayin ga ainihin sadun yawa shi yasa yace washmin bi khalladi lawala dai ya bambance maka kaga shi khalaf yana yi ko ina a qur'ani amma shi khalladu a ina yake yi kaga a suratul fatiha ke to duka qira'o'i ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ka karanta alqur'ani ko ka karanta mai sadun ko ka karanta tare da ishmami kana baina kana tsakanin sadun kana tsakanin zayu wannan ba za mu yi bayanin shi da ma sai ka je makaranta ba karatun abin nan bane sai ka je a koya ma yadda ake Allah ya zama dace to saboda haka wannan shine duk wanda ka karanta ta yi in ma ka karanta da zayu shi ba an ruwaita daga Abu Amrin da kuma shi Ibn Kathir suna karantawa da zayu ihdinas siratal mustaqim to saboda haka lafazin as-siratal mustaqim as-sirat al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-tabin sa bada'i'ul fawaid yace ba za a kira as-siratu da hanya ba dole sai ya cika abubuwa guda biyar sai ya cika sharadi guda biyar yace sharadi na farko an yakuna tariqan mustaqiman hanyar nan ta zama ba ta da lankwasa a miƙe take sannan sahalan ta zama tana da sauƙin bi babu wahala a cikinta wasi'an ta zama kuma da yalwa sosai ba wai a kunci take ba sannan musilan ilal maqsudi ya zama kuma tana sadadda wanda ya bita inda yake nufin ya kai. To wannan shine as-sirata. Kenan da Allah ya ce ihdinas sirata, Allah ka shiryar da mu hanya. Ko da ba a ce al-mustaqim ba, a kawo masa wannan sifa ba, to zai iya bayar da ma'anar da ake so. Saboda a gun Larabawa, duk sanda ka ji an ce da as-siratu, to shine wanda yake da waɗancan sifofin da aka ambata. Amma kuma duk da haka Allah bai wadatu da wannan ba, sai ya ƙara da lafazin al-mustaqim. An gane? As-sirat al-mustaqim, hanya wadda take madaidaiciya, miƙaƙƙiya, mai yalwa, mai sadar da wanda yake a kanta inda yake nufi. Ita ce hanyar gaskiya, shi ne tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka ita ce kake roƙo a nan. To malamai sun yi ta saɓani kan me ake nufi da as-sirat al-mustaqim. Duk da Allah ya yi bayaninta, ya ce sirat al-lazina an'amta alaihim, a gani hanyar waɗanda ka yi ni'ima a kansu. To suka ce ba buƙatar ma sai mun tsaya muna bayanin wacce ce, tunda Allah ya riga ya faɗa. To sai mu koba a Qur'ani za mu ga suwaye Allah ya ni'ima a kansu. Daga Allah ya ambace su, ya ce wa man yuti'illaha war rasula fa ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa. Suka ce saboda haka wannan aya ta fassara mana wannan cewa duk wanda ya biyayya ga Allah, ya biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to yana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima ya baiwa a kansu. Su waye su? Ajin farko su ne annabawa, sai as-siddiq, kai waɗanda suka kai makwara wajen gaskiya, su ne aji na biyu, sai ash-shuhada, sai as-salihi. To saboda haka hanyar su ita ce as-sirat al-mustaqim. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin addinin musulunci, shi ake nufi da as-sirat al-mustaqim, hanya wadda addinin musulunci ya zo da ita. Suka ce shi ma wannan Qur'ani ya tabbatar da shi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushriki. To kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yace qul, kace innani hadani rabbi, babu shakka ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim, aga aka ambace shi zuwa ga godabe wanda yake madaidaici, shine sai aka ce dinan qiyama kuma billata ibrahim. To suka ce saboda haka as-sirat al-mustaqim abinda ake nufi kenan. Wasu kuma suka ce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala shi ake nufi da as-sirat al-mustaqim, hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna. Allah madaukakin sarki yace wa anna hadha sirati, lalle wannan shine tafarki na mustaqiman, wanda yake miƙaƙƙe madaidaici. Suka ce to shine ake nufi a cikin suratul fatiha din, gashi Allah ya kira shi da mustaqiman. Saboda haka fattabi'uhu, kawai ku bi shi. Tunda dama an faɗa hanyar tana da yalwa, tana da sauƙi, kuma in ka bi ta za ta isar da kai inda bi, inda ake nufi ilal maqsud, za ta isar da kai. Sai Allah ya ce wala minene tattabi'u subula, kar ku bi hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabili, saboda in kuka bi wasu hanyoyi to za su raba ku da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, wannan ya daga cikin abin da Allah yake muku wasiya da shi. domin ku zama masu takawa masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala. To kuma an nuna min lokaci yayi gashi ban kammala bayanin wannan aya ba. Ya zama dole mu bari haƙo muke nan ko? Eh? Eh. Ko sauran bayanai. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka. Kuskure kuma Allah shi yafi. Babu shakka tafsiri yana da wahala. To shi yasa daga cikin dalilan da suka sa yi tafsiri wannan aya din da ta gabata, wa iyyaka nasta'in. Kamin da yi sai da na nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma ba za mu gushi ba, muna neman taimakonsa. Allah ya taya mu isar da wannan amana. Tunda tafsiri aka ce haka kuka faɗa, to dole a yi tafsiri. Shi ne ƙa'ida. Da cewa kuka yi a yi wa'azi ko tarjama ko ba ni baki in baka fassara, to wannan da yanzu mun sauke baƙara. To amma tafsiri kuka ce. To abinda kuka faɗa shi za a yi, shi ne ƙa'ida. Allah ta'ala ya mana jagora. Kuma wanda ya assasa wannan wuri mai albarka, akwai mukami da Allah ya azurta shi da samu game da rigingimu da suka shafi siyasa. An masa ciyaman na fati na wannan local government mai albarka ta Argungu, shi ne Sarki Alhazan Kabe Alhaji Awalu Dan Jimma. Saboda haka ‘yan uwa su taya shi addu’a. Babu shakka mutum ne mai son gaskiya ko mai kwatantawa. To mu roƙa masa taimakon Allah akan wannan nauyi da Allah ya ɗora masa. Allah ya ba shi ikon saukewa. Allah kuma ya sa ya zama alkhairi. Sauran magabatanmu da suka rasu, Allah ya gafarta musu. Saboda haka a ba babanmu kuma malaminmu Sheikh Salihu Dankani ya yi mana addu’a, hafizahullah.